أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، من أدى هو الله غوديا دا يساك غدا من أن الوكتي يومنا رانجو معكينا شاعدا غوطا الرجب هجرة تدبو ديا دبي هدو دا أربين دا ديا وان دي 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 دا shidda ga wata na uku miladiya 2020. Yau wannan za mu yi halka ta 26 kenan. Wannan shine zaman mu na 26. Wannan zawiya ta Sheikh Shehu Malam Marwan radiyallahu ta'ala anhu, inda muka saba karatun wannan littafi na Ashifa bitarihi Ukul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ba manta ba, muna cikin fasali na 14 ne, wanda yake bayani akan sadaukantaka da kai doki da agaji na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. In muka dan ja baya kaɗan ga inda muka tsaya, muka koma mu sake maimaita hadisin nan da Muslim ya fitar da shi, wa zakara Muslimun anil Abbas. Imam Muslim ya rawaito ya ambata daga Abbas ibn Abdul Muttalib ammi annabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayyidina Abbas yace, falammal taqal muslimuna wal kufar. Wannan yana bada labari ne na yaƙin Hunainu. Yace yayin da musulmi suka hadu tare da kafirai, wallal muslimuna mudbirin, sai musulmi suka juya suna masu bada baya. Fatafika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarqudu baghlatahu na wal kufar, shi ko maiki sai da aminta Allah su tabbata a gare shi, dan saboda tsaba jarumta sai ya kama yana kutsawa cikin yana nufin kafirai. Yarqudu baghlatahu, yana sakawa alfajarin shi diddige na wal kufar, yana nuhatar kafirai. Wa ana akhidhu bilijamiha, sayyidina Abbas yace, ni ko ina mai riko ga lizamin wannan alfadarin. Akufuha iradata Allah tusra, ina kakkare ta da lizamin nan nake ina janta dan nihin kar ta yi sauri. Iko Allah satin da huce, sai bayan mun karika su ma haci ko an kwana ma sai kawta nake zo mana wannan Allah tusra akin kawai kaman na fasara shi da sadi. Sai nace Allah tusra ka akada ta saboda yawan jama'a. Alhali ko sinne gashi nan wurin abun mamaki. To duk da haka ne ya kamata bukan karatu da ake sanin zamani muke nan mu darasa mu karatu ne muke mu ci karatun mu huce. Inda aka ga irin wani baki ko an fasara shi ko an kasanta shi ba daidai ba, ana iya tunatar saboda a bada aikin din da ya kamata. Iradata Allah an tusra, Allah tusra ne sinne daga sura ne na gaugawa. Ba sura wancan ba na sadi na kadi. Ina kame ta dan nufin kar ta yi gaugawa, saboda kutsawa take cikin kafirai. Kar ta yi gaugawa, yana so baya ne in ta kutsa cikin kafirai, yana yi ma ma'aiki sarsalam gudun wani sharri ya same shi. Wa Abu Sufyan akhazun bi rikabiha, shi ko Abu Sufyan yana mai riko da likafarta. Likafa kamar da muka wadi inda ake sa kafa in mutum zai hawan doki ko abin hawa irin wannan, inda yake sanya kafa shi. Shi yasa ma Hausawa suke cewa ayyin likafa suke fasara ayyin kin nan wanda take kamar irin ta rabbil alamin, ake ce mata ayyin likafa, ayyin mai kama da likafa inda ake saka kafa bisa kan abin hawa kamar doki ko abin da kama da shi. Kuma na da iyali na musulmi, sannan ya kira, yana mai kiran ya ku musulmai. A cikin wata riwaya ma ya ce ma sayyidina Abbas ya kirayi ashabu samura, da yake ko kama kiran su lokacin nan ne musulmin suka dawo, sannan suka shiga a sai da lokacin sirri Allah ya taimake su ya dokaka musulunci a lokacin alhadisa zuwa karshen hadisin nan wakila wani kaulin aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza gadiba ma aiki Allah tsiya da amince Allah sabata a garshi ya kasance in yayi fushi wala yaghdabu illa lillahi in yayi fushi shi ko daman baya yin fushi sai dan Allah in yayi fushin nan wannan shi ake ma jumla i'tiradiyya idza gadiba lam yaqum li gadibihi shay'un ne kawai ake so magana amma sai aka ratsa da wata jumla da ake cewa la yaghdabu illa lillahi kamar tana ana yi ma wannan mai saware tini ka san ku shi da mai aiki sallallahu alaihi wasallam baya fushi ko sai dan Allah to in yayi fushin nan lam yaqum li ghadabihi shay'un ba abin da ke tsayawa ya tinkari fushin mai aiki sallallahu alaihi wasallam ko ya ce ya sabice mai aiki sallallahu alaihi wasallam in yayi saboda fushin shi dai fushi ne na dan Allah wanda ake so ayi fushi ne an taba alhurma ta ubangiji to lokacin nan ba mai iya tsayawa in ma ka tarka to sai ka gommace ma dama baka da ba baka shiga wannan abu ba kamar misali wata mata mai daraja ta wata kabilar Khuza'a ne ban mance ba tai sata to ya kasance kenan hukuncin na mai sata ya kaukanta ana nema a yanke mata hannu sai mutane suka aka ce to tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji da Usamatu bin Zaid aka ga Usama cewa yana mai kananan shekaru yazo yayi kokari kamar yayi nemo ni ceto ya ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hakuri to lokacin da ya kwatanta haka sai hushin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayyana yake cewa ai abin da ya halaka al'umman da suka gabata sai cewa in wani mai daraja yayi aikata wani abu ai mai hukunci sai a ƙi mai hukunci in wani wanda yake talaka mar daraja in aikata shi sai a mai hukunci abinda ya halakar da mutane suka zo gabanin mu kenan to abin bai samu shiga ba sai ma mutum duk wanda irin shiga sai yayi da sai saboda hushi ne na da Allah to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam umma in yayi hushi la yaqumu lam yaqum li ghadabi shon ba abin da ke tsayawa ya tinkari wannan hushin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke yi tsayawa wa qala ibn umar abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma yace ma ra'aytu ashja'a wala anjada wala ajwada wala arda min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bin taba ganin mutum mafi jarumta ba mafi kai doki da agaji mafi kyauta mafi yarda daga manzo Allah tsiya da amince Allah su tabbata a gare shi na yi kokari in gane mafi yardan nan sai dai abin nake ganin kamar za a iya dai mata fasara ne daban-daban dai na hasaba abin da yazo in mafi a yarda da shi ne dan daga inda ga radiya ne arda ya yarda da ina so ka yarda sai kama wasu hujoji misali dan in yarda da kai da wani abu sai in ce sai a ce ma wannan arda ko arzaituka na sa ka yarda kamar misali ne ma suke ake hadin lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake da shekara 35 Qurayshawa sun tarki a ginin Ka'aba an sake mata gini a wannan shekarar lokacin nan sai da aka zo wajen dora Hajar al-Aswad aka rasa wanda zai dora ana gan duk wanda duk abinda ke kabilu ne daban-daban ana gan duk abinda aka bari suka dora duk wanda ya dora da wata kabila kenan kai ka ce wannan kabila ta shi su daraja kenan aka rasa yana za a yi to karshe da suka ce to duk wanda ya shigo yanzu kawai yanzu mai yarda shi duk wanda ya shigo mai yarda da hukuncin shi abinda ya hukunta shi za a aiki da shi kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ma sai suka ce sun yarda da hukuncin amintacce da amintacce suke ce mai sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya shimfida mai abin shi mai daraja ya dora dutsa a kai yace kowace kabila ta kama jehi kowa ya kama dai kowa ya kamar da hannun shi aka daura sannan sai da aka kawo daidai inda ya kamata a dora ya sa hannun shi mai daraja ya dora dutsen nan da yake sai nan duk abuta shi da suka yi to sai su ce sai ya yarda da su ma'ana yasa suka yarda shine wannan ardaqin mafi yardan da jama'a shine in yazo abinda sai ya gamsar da kowa sai muku kalame wanda za ku yarda yarda da kowa irin wannan dai kamar wannan hukuncin da ya sallallahu alaihi wasallam lalle shine ma'ana wannan ardaqin wa qala ali radiyallahu anhu sai na ali radiyallahu anhu tabbata gare shi yace inna kunna idza hamiyal watisu mun kasance dan idza hamiyal ba'su in yaki yayi zafi wa yurwa a wata ruwaya ana rawaitawa ishtadda al-ba'su kenan idza kunna inna kunna idza ishtadda al-ba'su mun kasance in yaki yayi tsanani wa marrat al-hadaq idan dani idanu kuma suka yi ja shi ma jami'a na hadaka waye ido to amma min babi itlaq al-juz'i 'ala al-kull inda kamar laraba suke cewa wani gehe abu sai a mai sunan ana nihin ai aka yi wani gehe kamar shi ido kwaye idan ba dukan idan bai amma aka ce kwaye da ana nihin idan baki da to jami shine al-hadaqu in idanu suka yi ja kenan wuya ta yi wuya ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna neman kariya muna kare kanmu da manzon Allah ya da mutsa Allah tabbata gare shi fa ma yakunu adun aqraba ila al-aduwi minhu ba wanda yake kasancewa shine mafi kusa da maciyi a lokacin da daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine yake yahi matsa yahi kowa kusa daga shi sai makiya wala qadra aituni yawma badrin yana alike cewa na ga kaina ran badar wa nanu laluzu bin nabi sallallahu alaihi wasallam mun ko muna fakewa da ma'aiki Allah ya da mun ci Allah tabbata gare shi wa huwa aqrabuna ila al-aduwi shi ko shine mafi kusanta mu da makiya wa kana min ashaddin nas yawma idin batin ma yaki tsaya da mun ci Allah rana badar innan ya kasance mafi tsananin mutane mafi yin yaki ma shine ashaddin na mafi tsananin yaki a cikin mutane ya ashaddan nas yawma idin batin kenan shine mafi tsananin yaki a cikin mutane a ranar wakila wani kauli aka ce kana shuja'u huwa allazi yaqrubu minhu sallallahu alaihi wasallam sadauki mutun jarimi shine ma yake samu ya kusanta da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idza dana al-adu liqrubuhu minhu in makiya suka kusanto saboda liqrubi ne ko zaci ya liqrubi minhu saboda yanda yake kusa ga makiya sallallahu alaihi wasallam yanda yake kusa ga makiya kai in ba jarimi ba mai kusanto inda yake sallallahu alaihi wasallam wa ana Anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas radiyallahu anhu ta gare shi kana nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa ajwadan nasi wa ashja'an nasi sai na Anas radiyallahu anhu ta gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyawun mutane shine mafi kyautan mutane shine mafi jarumtan mutane laqad fazi'a ahlul madinati laylatan wace wani dare mutanen madina sun taba firgita wan talaka nasu sai mutane an su mutane suka tashi kibala sauti suka nihi wannan sautin da ya tsorata mutanen madina fatalaqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajian sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya game da mutanen nan rajian shi tuntuni yana mai dawowa ya dawo kad sabaqahum ila sauti ya riganye su zuwa wannan sautin wa qaddis tabra al-khabara shi a lokacin har ya riga ya binciki menene haƙiƙanin labarin me ke faruwa shine istibra bincike kai ƙarshe a bincike na gane abinda ke rikitarwa abinda ya rikitar saboda haka ma ake cewa mace wadda take idda kin na ake ce abinda ake nema ga idda ne shine istibra'ir rahmi kubutan ma'aiwa saboda haka ake idda dan abin in yana da rikitarwa sai an haƙiƙance cewa babu wani kokonto gare ta sannan take ida iddata musamman wanda take idda ce misali ta mamaci kamar yanda fake suke ta bayani aka ce wai in ta ida wannan lokacin ma ba za ta yi kamar Qur'ani hudi ba wanda zai ba ita mai ciki da mun dai wannan aihe abin da ke cikin ta shine karshen iddata to wanda kuma ba ta da cikin sai ta yi 14 wa 20 kamar Qur'ani ke hudi a wata hudu da kwana 10 to wannan fakiye suka ce wa qalatin niswa koko nisa'u la ribata biha mata suka ce kuma babu wani kokonto a cikin
kawo an ga babu wani abin kokunto to in bayan wannan lokacin tayi wata hudu da kwana 10 akwai wani abin kokunto kuma anya wannan ba ciki anya ba akwai ciki ba ko wani abu ya bayyana haka to sai an kara mata shine wani suka ce to to wannan lokacin za ta kara haila guda sai an ga sai in ta kara an ga tayi kara jini guda to sannan a san jini guda sai a bayan wannan wata hudu tayi wannan wata hudu ba ta yi akwai wata haila ta tana iya ta huce ya dangata mata wata za ta iya huce wannan lokacin ba ta yi ba kamar ta ba ta yi jini bai zo mata ba to sai a jira ta ce ta jini ya zo mata sannan lokacin nan ai hakikance wannan abu ya kubuta ta kubuta daga wani babu wani kokonto ta tare da ita tare da ita ta yi da iddata to shine istibra' din nan wannan a lokacin nan su da suke nuwa annabi zan ya kare bincikar wannan labarin wa qad istabra al khabara ala farasi li abi talha amsa wani doki na wani sahabi da ake ce mai abi talha abi talha shine zaid bin sa'd yana cikin jarumai manyan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke mutanen madina ya musulmi ta tun da farko duk cewa akwai diya wanda suka rige shi musulunta har sababin musulunta shi ma an ce arman ma'aifiyar Anas ne ibn Malik radiyallahu anhu wadda ake ce mata ummu sulaim da yazo ya nemi ya arme ta sai ta ce mai to lalle kamar ka bai zauwa nema arme a maida shi amma sai dai ni musulma ce kai ba musulmi ba wanda ba musulmi ba bai halitta ba musulma ta arme shi in kana so ka musulmta ni na sanya musulmta ta kama ita ce sadaki na shikenan ba na bukata wani abu bayan shikenan haka ne shikenan yazo tar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai yace ga yanda ummu sulaim ta ce to ku shaida na shaida ba an bota da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mutumta shi shine zama sadakin shi wanda ya bata ya arme ta wannan yana cikin jaruman mazaje waɗanda suna cikin ɗan kaɗan a yakin Uhud wanda suka tsaya da yawa to ba dai shi muke bani ba amma yana cikin wanda suka tsaya yakin nan bisan dutse wanda aka musu kamar da aka musu wasiya basu gusa ba yana cikin abin da ya yi gwagwarmaya mai yawa a ciki ya yi ta ƙoƙarin ya kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka gani nan abin da ya gabata irin wannan wurin shi kutsawa ki saboda haka su ko mutane suna saboda kaunar da suke ma Ma'aikin Sallallahu Alaihi Wasallam suna kokarin su kare maki har shi so yake baya so Ma'aikin Sallallahu Alaihi Wasallam na lekowa ma yaga abin da ke faruwa saboda su makiyan ka su farmai su ko makiyan su shi suke nema Sallallahu Alaihi Wasallam wannan lokaci ne amma Ma'aikin Sallallahu Alaihi Wasallam ke cewa Allah ya yi mai murya shi ko Abu Talaqin nan murya mai firgitar da makiya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ciki wata riwaya kita la sautu abi talha ashaddu ala almushrikina min fi'a wata riwaya kuma ashaddu ala alkufari min alf rajul sautin abi talha yahi firgita mushrikai kafirai da mutum dubu ko da wasu jama'a a ce jama'a ne suka ga kuna yaki ne sai a ce kun sa mutane gaba ku sai a ce bayan ku ga wasu jama'a ne na masu maziyakin to shi sautin su ya hirgita kamar da wannan jarumi ne sosai ya shi an ce shekara 36 ga mun hijira ya yi shekara 30 bayan wannan kamun yake wafati manyan mai daraja ne sosai lokacin da zai yi wafati ba sai lokacin kuma ka hada shekara 36 shekara 36 da 34 ya kai shekara 70 kenan yana da hurhura mutanci amma yana cikin wanda ba sa sa wani irin komai a hurhurar su haka ne yake zaman shi sai aka yi shela za a tafiya yaki wanda sai ma an ketare ruwa yace da shi za a aka ce mai kai ga irin kokarin da kai kowa ya san ai jarumtaka ba wanda bai san kokarinka ba kai kokari kana cikin na gaba-gaba cikin sahabbai kun yi yakin Badar kun yi Uhud kun yi wannan tare da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai ka huta ba yace a sai yace ai Allah tabaraka wa ta'ala yace in firu kafahu to tunda an ce ku zabura ku tafi baki daya ana nin da masu ƙari da manya da yara ko kuwa shi take to dole shi shi san Qur'ani shi zama da baki sanan ba mai garrama ba aka ce an huta da shi ana cikin suna cikin teku yayi rishin lahiya yayi rasu sai da suka yi sati suna neman inda ke akwai ƙasa ma su samu ba san ba samu ƙasa ba sai wani aka je wani wuri tsibiri aka samu suka mai aka mai wusa a wajen aka ce gashi ya shi kadai ya shiga addinin cikin bismillah kuma shi kadai ya fati cikin kabarcin Allah madaukakin sarki an ce yana cikin mutane masu dawwamar da azumi kullun yana azumi shine wanda matan nan tashi wata rana ita ce Ummu Sulaim mafiyar Anas tana cikin ita ma mata masu darajar gaske sosai tana da darajoji har menene a kisan nan da Allah sunan ke cewa ya shiga ya ganshi a aljanna sai ya ga bisan gida ne ya gani ko wani matsayi dai na ga na Ummu Sulaim kin aljanna ya ganta nan nake ba labari din nan a cikin hadisi nake cewa ya ji karan takalma wane ne aka ce mai Bilal ne kuma ya ga wani gida an ƙarerin gida kasar babban gida sosai aka ce mai gidan sai na Umar ne yace ya shiga gidan shi ya ga wata mace mai kyawu a ciki ya so shiga yawa agwara mai gidan ya so shiga akwai a hilin gidan ne ya ga wata mace mai kyawu ya so shiga gidan ma sai yace tana da gira kishi na sai na Umar yace shikenan sai bai shiga ba yana haɗa masa yana Umar ya shiga kuka yace ya rasulullahi alayka akhiru yace kai zama kishi masha Allah kai zama kishi to ita wannan darajar da ke gare ta tana da irin mata ne wanda suke yana kiyo a rika ana faɗin ire-iren su irin yanda suke kokari yanda ya kamata mata su kasance bayan ta arme daman tana da danta ana sun zuwa maki sallallahu alaihi wasallam a Madina kamar yanda muka wadi tun yana bai huce shekara 10 ba ta sanya ta hannun ta shiga hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika ma maki sallallahu alaihi wasallam hidima da shi ko tun farko ne tun ana gane cewa shi Abu Talha nan yana ya mai bai'atul aqaba tana go ta karshe ce yayi kenan tun kamun ma musuluncin ma ya iso Madina da wani lokaci ya hita ɗansu ya samu ɗaya biyu da ita da wanda ake cewa Abdullahi da Abu Umair shi Abu Umair kin nan shine karami zai yi rashin lafiya wata rana ya fita sai Allah ma ya karbi ran shi kamun ya dawo da yake dawowa da dare ita ta shimuɗe shi ta lulluɓe shi ya jikin yaro ta ce shikenan ya warke ta yi kwalliya ta bai shi abinci ta kwanta mai da hankali har irin yanda mutum ya zo ya samu iyalin shi inda ya saba daga ba take ce mai wai makwabtanmu wa'ansu suka aka ba su aron kaya ne aka ba su yanzu an nema su mai da aron nan sun ce ba su mai da ba suka mahaɗa sai sai ce a ba su da haƙƙi su hana wannan abin aro ai aro ko mai da shaki sai ce to wannan dan da Allah ya bamu aro ne na Allah ne Allah ya amshi kan shi eh kabbara shikenan da yata mai yanda kawa baya yakin ciki ba shikenan da sahi aka yada mai kisa da sanan abin da ya faru tsakanin Abu Talha da matar shi Ummu Sulaim ita ake cewa Rumaisa kuma duk ina cikin lakabanta Rumaisa ko Rumaisa da ake duka ita ce dai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a yace Allah ya albarka a daren su wannan aka ce wannan a kenan wannan ba ma shine ba shine karimi na ta shine karimi Abu Umair sai Allah ya ba su Abdullahi bayan wannan a wannan daren wannan albarka wannan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta adda wannan ta baki sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutane masu tsawai masu azumi ne kai wannan hudin ko ce bai yanki azumi kullun azumi yake bayan an ce tun wannan shekarun kusan 30 duk yayi su da azumi ne in ka ga bai azumi aka ce kawai rana biyu ce kusan da babu sallah karama kullun cikin azumi yake abu mamaki kullun ina ga irin wannan kisoshin sai nake tunawa an su mutane ko menene ko ce irin fahimta ce take sanyawa wa'ansu mutum in wani yace zai azumin ko Rajab Sha'ban inna ya hada shi da sai a ce ai dami zai yi wa'ansu ma ce suke ai aikin banza to to ga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam duka shekaran suke azumi duka wannan an rawaito shi ga sayyidina karshen rayuwar sayyidina Umar an rawaito shi ga uwar mu'mina Aisha radiyallahu anha yau da kishin sahabi kaka kawai su kullun azumi suke daga irin wannan sai masu irin azumin annabi dauda yau azumi gobe goye sha mutum haka nan diyawa suke ta yin haka nan kokarin su ba wanda ya hana su ne ma ake koyi da su musamman wannan khalifa Rashida irin sayyidina Umar har wa an suna suka biyo bayan su akwai Suleiman bin Yasar da shi da dan uwan shi Abba bin Yasar wannan su an ce mawali ne bararrun bayu ne na Maimuna mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta gani tabi'ai kenan kai tsaye wannan sun zamana da wa'annan suka wa'annan shi Suleiman bin Yasar kina har kullun shi mana ciki masu azumi har kullun dan uwan shi Abba shine babba yana azumi yau gobe ya sharuwa haka ne suka duk suka tayar da su baki daya kowa ya san su yana da kisa ma mashuriya ba kai muke ba mun kisa ce mai wannan take latifa aka zo ga irin wannan saboda ambacin sunan su yana da kyau a dan hore ta kadan sun tahi haji shi da ɗan uwan shi Suleiman bin Yasar da Abba bin Yasar da wasu abokan su suka tahi haji sun zo wani wuri gari da ake ce mai Abuwa shikenan sai sauran suka yita duka suka yita daga gida sai aka bar Abba ibn Yasar shi kadai a cikin gidan ya tashi yana sallah kawai zuwa can sai ya lura wata mace ta shigo gida sai kawai shi abin ne ko ta kowace ta wata bai Allah tana wata bukata bari sai gago ta sallah shi sai ya sallame bai wa Allah ne ya bukata ki yace gaskiya bukatar namiji nake da ga gani kuma ga shi ga inda ban da miji kuma tace yace kai tanki kare ki la tahriqini wa tahriqi nafsiki binna kike tahi kike diki hakuri Allah kace kake kona nake kona kanki da huta tai jajirce ita wata an biya masa bukatar ta shi koi ya jajirce yana karshe kawai sai ya mara sai zai yake ta garza kuka yake ta mutu kuka kukan da yake yi har ta kai kukan shi ya ba wannan macen tausayi ta ma ta kama kuka tana kuka da kukan shi ana nan sai dan uwan shi ya shigo shi ma ya gitar da su gashi ga mutu gaban shi wannan yana kwana kuka shi ma sai kama kuka ana nan ɗan uwan abokan su ma suka dawo ko aka tarar suna kuka ko ake ta kuka ana ta kuka ita wannan mace tana ta ga wannan hannun kawai ta gosi ta samu ta sallace sai ta yi ta tabar musu ana ta kuka haka aka yi gawa kuka kashe shahi ba a tada labarin wannan ba sai ba wannan labarin wai ba wanda ya tambaye ya aka yi shi ma ɗan uwan nashi shi wanda aka tarar shi ne babba a fawo ne sir ɗan uwan bai tambaye shi wai me aka yi ya lahiya saboda aka ce saboda haiba da kuma darajar tashi da yake sai wata rana sai da suka yi tahiya sai gaisu Misra suna a Misra sai suna tare kuma sai shi dan uwan kawai cikin dare sai tashi yana kuka shi dai wannan wanda yi wanda wannan macen ta tarashi an ce ko mace ce mai kyau zai ci wani ba kawai shi sai ya ganshi yace lahiya kake kuka yace bari yace mahaliki ne nake Allah ya gwada mana Annabi Yusuf alayhi salam sai na ganshi mutanen biya suna ana kallon shi ni ma nazo cikin mutanen ina kallon shi cikin kallon da nake mai sai na hushe da kuka sai Annabi Yusuf sai ya tambaye ni ce me yasa me kake kuka ce wallahi na tuna ka ne yanda kuka yi gogurmiya da kai da matan sarkin nan Imratul Aziz da yanda aka yi da ƴan uwanka da har yanda mahaifinka ya yayar sa idan sai ce sai ne ina tuna wannan ina mamaki nake kuka sai ce yo ba kai mamakin mutumin abuwa da yanda suke da wannan macen mana ba kauya wannan yace sai na tuna sai na san da ni yake sai na ƙara hushi kuka shine na zin tashi sai abin ya tashi da mulkin sai ya kona kuka sai ta kama shi sai ce sai dan wallahi Suleiman yace to yoyi me ma aka yi abba ni mutum mun tara kana kuka mun yi kuka mun san wai ya ne aka yi sai ce to abin zai dama ka boye mun wannan har bayan rayuwata kaji ga inda muka yi da matan nan to bai aka ce bai hadi ba sai bayan ya rasu shi da wata mace sai a wajen wannan matan shi ma bayan ya rasu Suleiman din aka labarin ya watsu a Madina aka samu labarin su wanda duka bayan Allah ne da gari gari ne suke ibada suna azumin nan illa iyaka abinda baka ba wanda yace mutun ya aikata abinda ba iya amma khuzumi al-amali ma tudikun annabi sunan ya bar kowa bude ku doki abinda kuke iya daga cikin aika inna Allah la yamallu hatta tawallu Allah dai baya gajiya sai kun ku ne ku gajiya ku ne mutum zai yanke maka shi abinda kake iya aiki ba wanda yake kake yi ko amma kawai mutum mai saboda ko saboda ni in kai baka iya kai baka iya kai hakuri ko ko mutum ya ishi mutum inda cewa kuka yi a mu a fahimta mu an san kowa da irin fahimta shi da mazhabar shi mu masu ce makan mu kaza mu yanda hanya mu take abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine muke wanda bai yi ba ba mu wannan ba wanda yace mun ce muku a'a kun yi ba daidai ba so ku tsaya ku yi a irin wannan ai akwai wanda ma yazo gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace shi abinda zai yi aka yi da mai musulunci gashi nan da aka yi da mai shi gashi kan musulunci na abin nake wajibi yace to baya karawa akan wannan bai kara komai kun bai ragewa Allah ya tsare mace in ya rike ha wannan ya tsira wanda gaskiya yake ya rike wannan yace ka gani in ta kai ma kai bisa kan abu wajibai kai ba ka kara ba ba wanda sai balahi balahi kamar kai dai ka rike abin da kai nan kai shirkin amma kuma kawai lokaci a duk wanda ya huce haka duk wanda ya huce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaza ba duk wanda yayi wannan kuma baka da hujja to amma muna nan kullum muna tama kan mu yau kan kai kai kokari kai ma kanka nasiha kawai mutum ya aiki ina wa fi zalika fa nafsu al mutanafisun ana kokari ana cin duk aiki alheri ana so ai munafasa ai rigegeniya a cikin shi kai kana zo kana hana mutane to haka ba Allah suka zance duka yanda su a cikin su akwai Abu Talhaqin nan sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki yari dokin shi yaje ya dawo kuma uriyin baya bai da coach huda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai da dokin nan ya dawo ba ma shi huda ba ku wasaifu fi unuqihi takobi tana rataye ga wuyansa wa huwa yaqulu yana mai cewa lan turau kai ku kwantar da hankalinku ba abin da zai wa ku tsoro ko kwantar da hankalinku hai Annabi ya bincike ko ma me ko babu komai ba ku kwantar da hankalinku wa qala imran ibn husayn shi ma wani sahabi yana Annabi sallallahu alaihi wasallam lakin mai imran ibn husayn akta yana cikin wanda suka musulmuta shekara ta 7 tare da taron rana guda ma suka musulmuta suka zo suka karbi musulunci wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Abu Huraira da mahaifin shi ma yana cikin bayan Allah wannan karshe mala'iku suke gaisuwa da su suke zuwa suke mai sallama yayi ciwo irin ciwon nan matsananci na basir kullun yana kwance wajen shekara 30 yayi sai hijira tana shekara 52 yayi wafati yana cikin wannan matsanancin ciwon almajirin shi mutarrif yace wata rana ce mai wallahi ba komai ce hana ni in zo ganin ka ba sai tausaya ma halin da kake ciki yace kai ai wannan kai hana ka ina wannan yanayin da nake abin da nake so da yake boye ma wannan labarin kada ma kowa sai bayar ina mala'iku suke kawo mun gaisuwa mala'iku suke mun sallama aka matsa mai aka ce sai yayi kai sai yayi ne aka ce ma wannan asa hutun nan ai a dora su ciwo sakiya sai yayi sakiya aka matsa mai ce a mu homa ke yana mu sakiyan nan akwai wanda suke za un bayan Allah ne ne kawai su layik tauna ba su yin kai kin nan ba su sama ba su yi ba musu suka matsa mai dan nake mutum in ka sama mara lahi wani bai abiye saka zaka samu dai aka mai yace ya bar ganin abu da ke gani to shine daga baki ce mu tsare ganin ayi yanzu kuma na koma ina ganin su ba dan lokaci kadan kuma Allah ya karbi shi wannan Ibrahim Hussein yana cikin wani suka kaurace ma lokacin da fitina ta tashi tsakanin mabiya Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu da sayyidina Ali radiyallahu anhu ya koma kauye guda bai shiga cikin kowa ba yana bada shawara ma kauye kowa ya tsaya da shi Imam bin Hussein yace malaka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katibatan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba gamuwa da wata runduna ba ta yaki illa kana awwala man yadribu sai ya kasance shine farkon wanda zai kai bugu an game nan shi ba masu jabar bane ba shine farkon wanda zai kai bugu ولما راه ابي بن خلف يوم احد لوكاتين دا ابي دان خلف كافرن دان wannan suna cikin wanda suka gana ma da mu suke gana wa musulmai wuya suna cikin wanda suka tsananta baiwa musulmai wuya a makan nan duk sai da ma yawancin su wajen mai iraki na hudu wajen mutum bakwai wanda sai na fakar ya saye su jiran na cikin su akwai shi wanga shi yana cikin masu gana musu ma shine makan gaba ubayy bin khalaf kin nan to shine lokacin da ya gama a kisar sama ranar uhudu wa huwa yaqulu aina muhammad yana ce ina muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tige ma aki ki sallallahu alaihi wasallam yana cewa la najutu in najah in har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira ni bin tsira ba in har ya tsira ni bin tsira ba wai shi yana ganin ba tanda in dai Annabi ya zo a yakin nan to ba shi ba tsira in Annabi ya tsira to shi kai tsira wa kar kana yaqulu lin nabi sallallahu alaihi wasallam hi naftada yawm badr ya kasance yana haɗa mana sun lokacin da ya ba da jizye shi fansa shi ran yakin badr da aka mu kafiran da aka mu akace sai sun ba da fansa a sake su da yake ba da fansa shi yace ma ya kasance yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan indi farasun ina da wani doki azlifuha kull yawmin farakan ina ciyar da ita faraki kowane rana an ce dai karamin takdiri ga farakin nan tiya uku ji ta zura ko min zurati tiya uku ta dawa ta gona nake ciyar da shi har tuluka alaiha zan kashe ka akan wannan doki zan kashe ka ina wai barazaki mamaki sallallahu alaihi wasallam kuma haka ne ci ko yayin da ke ciyar da dokin kusan abincin doki biye ke bashi aini ko yadda haka dan ya ki ba yayi maski yanda kawai zai iya kutsawa ba wanda zai hana shi kai har ga maki sallallahu alaihi wasallam bakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi tsira da mutsala ta bata garshe yace mai ana aktuluka insha Allah ni ne zan kashe ka in Allah ya so falamma ra'u yawm uhud yayin da ya ganshi ran uhud shadda ubay ala farasihi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya matsa kaimi akan dokin shi yanhi maki sallallahu alaihi wasallam fa ataradahu rijalun min almuslimin sai mazaje jiya daga musulmi suka shiga hanyar shi suka shiga tsakanin shi da maki sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ku yi haka ai khallu tariqahu yana nin kubar hanyar shi kubar wuri kuwa ce kubar hanya ku bashi wuri wa tanawal harbata min alharis bin simma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wani takobi daga wani sahabi da yake mai harisi dan simma fantafada biha intifadatan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya girgiza da wannan takobin hannun shi wata irin girgiza wanda tatayaru anhu dukkan mutane nan suka warwatse daga barin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam tatayura sha'ra'i an zahiril ba'ir yanda kasan idan tafada yanda kasan akwai wa'ansu kudaje wa'ansu kwari kamar kudaje da suke yayyebe doki koko ba'ir na wurin ana nihin laqumi wanda suke wa'ansu kudaje ne suke yayyebe shi to in ya girgiza suna cuta mai amma in ya girgiza sai su warwatse yace yanda kasan kudaje suna warwatsewa in imra kuma ya girgiza haka nan suka warwata suka warwata sun mastaqbalahu annabi sallallahu alaihi wasallam sanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya huskance shi fa ta'anahu fi 'unuqihi ta'anatan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke shi da wannan mashin a wuyan shi suka wanda dalilin wannan suka ta da'ada ya gangaro minha ala farsihi dalilin ta wannan usukan da aka da kan dokin shi mai raran so da yawa yana ta murmurgina wakila wani kauli aka ce ballaka sara dilahu da yaje jefa mai mashin nan sai da ya karya mai hakarkarin shi min abdullahi da ya hakarkari da daga cikin hakarkarin shi faraja ila qurayshin sai kuma zuwa qurayshawa ya kula yana cewa katalani muhammadu ai muhammadu ya kashe ni sallallahu alaihi wasallam wa hum yaquluna la basa alayk suna ce akai babu komai ya ba kai komai ba babu wani an kurje sai kai babu komai ba la basa alayka kawai da kai da namaka faqala sai yace law kana ma bi di jami'in nasi la qatalahu wallahi abun da nake ji abinda ke ji nake damun nan da ta dalilin wannan yi wa tabaki sallallahu alaihi wasallam inda ya samu baki ɗayan mutane da ya kashe su yanda nake jin bala'in abun in baki ɗayan aka mutane ya samu ba ni kadai ba da ya kashe mutane baki ɗaya sai yace alaysa qad qala ana aqtuluka wai ba ya riga ya faɗi ba daman ya ce ni ne zan kashe ka ba ba annabi ya ce ni zan kashe ka ba wallahi law basaka alayya la qatali ne ce wallahi ba wai yaje inda bashi ba koda toha mun miyo da tohon min nashi da kashi kaji ka fure saboda wai su sun imani in annabi ya faɗi abin sai abu to ba ya ce ba zai kashe ni to wace kawai ku bar ganin ba komai kan ba ku abin da same ni wallahi ni na san kawai kashe ni samata bi sarafa sai ya mutu a wani gari da ake ce mai sirafa watakila ana sirafa na an ce mai shi sirafa saboda ba zai sirafi ba saboda ismin alam ne suna na gari yana cikin sunan da ba su yi ba musu sarafa fi qufulihim ila makka lokacin da suke komawa zuwa makka bai kai makka ba kenan ya mutu qufulihim sunan sai komawa shi ake ana cikin kafila wai kafila kafara da raja'a to kafila yanzu konva ma wanda ake ai konva a tahi laraba sai ce mata kafila aka ce tafa'ulan saboda ririci mai kyau kamar kittawan zato mutane suka zai ake so in kuma duk wanda tete ake Allah ya dawo da ke lafiya saboda wai su dawo sai ake mata mai dawowa kafila mai dawowa konva kawai idan mai tahiya mai dawowa ake ce mata dan ta damu naga wannan fasalin na 15 bai da yawa ba za mu iya yin sha a gurguje na gani الفصل الخامس عشر فصل ينقو مشابير حياؤه وإقضاؤه صلى الله عليه وسلم جن كن يعني ما أشي صلى الله عليه وسلم وإقضاؤه دارين إذن شي كودة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحياء تعالى أبو الله كتما جن كن يعني وإقضاؤه دا كودة كي فالحياء إتدى جن كن رقة تعتري وجه الإنسان واني كمر أبو ميين دشاي كمر كريان زوتيا واني تن توشن زوتيا نيوان ديكي بجرو وحسكم تن أمان inda fi'li ma yutawaqqa'u karahiyatu ayayin aikata abinda ake ganin kamar tana yiwa a samu wani abin kyama a cikin shi aw ma yakunu tarkuhu khairan min fi'li koko abinda barin shi yayi alheri daga aikata shi wal igdau wa shi shine ake ma kumya wai kushin kuma ne aka fasara haka abinda ke ni abinda wani abinda in ka aikata shi da ka bar shi shi yayi eh saboda in kai ka ta an ce ma wai Hausa suke cewa ana barin halaka dami dan kuma ya halaka ce ma amma saboda in dai kabarin dai za a yi to wal igdau shi ko kawda kan rutse yadda kawda kai shine at-taghaful amma ya karahu al-insanu bi tabi'atihi shine mutun yayi kamar ya rabkana da gangan ya manta da abu da gangan daga abinda me yake banta da shi shine abinda ake mutum ke kyamar shi da dabi'an shi dabi'anka baka san kai ne baka san abin nan kana kyamar abin nan to sai ana kamar za a ma wani abin da kai baka san abin nan amma sai ka nuna kawai ba damuwa kai kamar baka kan ba ma shi ba kawai dabi'an baka san abin amma kawai ka nuna ko kan ba komai aisha kamar da komai ba komai ba wa kan nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda an-nasi haya annabi ya da munsa Allah ta bada garshi ya kasance shine mafi tsananin kunya a cikin mutane wa aksaruhum anil awrati igda'an kuma shine mafi yawan kauda kai daga barin al'auran mutane qala Allah ta'ala alamul gisaki ma ce ma inna zalikum kana yuzin nabi fa istahi minkum ai wannan ya kasance yana tutawa ma aki sallallahu alaihi wasallam fa istahi minkum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kunya ko wannan an hade shi lokacin da ya rubuta daga cikin matansa a bayan bisha'i mutane suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka ta'ala Qur'an sai yayi amarya maimakon a bar mutum da amaryan shi da dare sai a zo a zamana ana so sai an ci abinci sai an tahira sai an jami dare to wannan abun ne Allah ya ce ai tabaraka ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yuzan lakum idza da'a min ghayri nazirin ina walakin idza da'itum fadkhulu wa idza qamtum fantashiru wala mustanisin li hadith inna zalikum kana yuzan nabiyyi fa sai minkum in kakku shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya muku izini sannan ya aka muku izinin an kirayi ku an gaice ku zo ku ci abincin afi da ci abincin in ku ci ku tashi wala mustanis wala nazirin ina kakku kuna jiran wai sai ma abincin ma in akwai shi ne ku ci in ku tsaya sai ya nuna sai nazirin ina wannan abin da kuke wala mustani fi radi sai ku tsaya masu neman masu kuɗe bai mu junan ku kewa da hira inna zalimun kana yuzin nabiya wannan abin da kuke Allah yace sake sa ahi aida masabe yuzin nabiya ina tuta ma aiki sassa fa yastahi minkum annan saboda kumi annabi sallallahu alaihi wasallam fa yastahi minkum sai ji kunyo kaje kumi ya ce muku tashi kai ku tashi ku farni a wallahu la yastahi min hak Allah shi ko la yastahi min hak bai barin gaskiya shi ba kunya bane ba ga Allah na wurin bari ne yake fasara istihya Allah shi ko bai barin gaskiya inna Allah la yastahi an yadrib musallam ma bu'un Allah bai barin duk abin da gaskiya ne shi bai jin yace kewaye shi a'a to shine kaga wannan daya ayi ne masu nuna kunya ta maki sallallahu alaihi wasallam حدثنا أبو محمد بن التاج بقراءة عليه حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن القاضي حدثنا أبو زير المروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت عبد الله مولى أنس يحدث عن أبي سعيد الخدري شيما أنس ينا زنتر وادق أبي سعيد الخدري
sahabin annabin nan sallallahu alaihi wasallam wanda yake ce mai Sa'ad bin Malik bin Sinan da shi da mai kinshi shima da shi da mai kinshi dukan su sahaba annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan suka musulmuta tun da wuri da wuri an ce ai shi hijira kamun shekara 10 kamun hijira aka aifi Sa'ad bin Malik wanda ake sani da Abu Sa'id al-Khudri yana cikin masu rawaita riwaya ya rawaito hadisi 2170 daga mai kinshi sallallahu alaihi wasallam a shi Abu Sa'id al-Khudri yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzala ya da mutu Allah tabbata garshi ya kasance ashadda haya'an shine mafi tsananin jin kunya miyal azara'i fi khidriha daga budurwa a cikin kewayenta laraba su sun saba irin ɗan mata in ta kai budurwa sai a mata dan kewaye haka nata shine ibnu kaisa ke cewa cikin waken nan nashi da ake cewa nake ma kiran shi ake cewa wai waken banza wannan dan banza bai yake cewa yawmu dakhartu bi khidra khidra unizatin وقالت لك الويلات انك مرجلي شي ينا هدين ينا هدين ايام اجت ايام ايام العرب رانكا نا لارواوا wannan ibn al-qais shi shine an ce maki sallama ta shine shugaban mawaka mahuta shine ke rike da tutar mawaka mahuta shi komi duk abin da ya kwamata liki sai ya hudi gaya ya shiga ji ya tsar da buturwa ya ce ta ce mai kamar ita wannan tana ce mai a zaka kashe ni yana ce a ke yi haba na gabanci no na tarra ire-irenci da mai ciki da wane ne da duk kake na tarra to ne yake tabara ce labarin cikin duk irin shi kwamata ne musamman abin da shahi kwatance shi ne yayi kowa to yabin kansa nan yana cewa shi ma yana ambata wannan sunan Khidr din nan ya shiga Khidr nata to wan suna cewa kuma yana kama da Huda wanda abin da ake dan gina nan da ake dorawa a saman raƙumi sannan dukkan baitin nan da yaura shi ba shine ce gaban ba dai ya dan bayani bisukan ayi bayani don amma shi Khidr kuma shine aka ce dan kewan nan da ake mata to wai ita budurwa ita ake ce mata al-Azara ipsi yake ji saboda wai ta fi kowa jin kunya ake ta saboda kan ana san jin kunya ake kamantawa da ita amma la haula wala quwwata illa billah yanzu sai dai mu ce Allah shirya mana ɗan matan sai suka haɗu wata magana kai latijan ma sai dai kai kaskasin da kanka in kace zaka shi warin maganganu suke Allah ya shirye mu shirye su wa kana idza kariha shay'an anan sun ya kasance in ya kyamaci wani abu arafna hu fi wajhihi Abu Sa'id al-Khudri yace muna gane shi a huskan shi wa kana latif al-basharati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai laushin kwata ne abin da zaka iya ga har kamar jishe shi jijiya a fata annabi sallallahu alaihi wasallam raqiqa zahir mai shi ma taushin zahiri ne mana abin da yake a huskan shi ba irin mutane wanda zaka mutum yana cikin damuwa baka gane ba yana cikin farin ciki baka gane ba shi yana cikin farin ciki za a ganin za a ake gani ana gane a huskan shi yana cikin damuwa ko yana hushi shi ma ana gane a huskan shi shine raqiqa zahir kenan la yushashihu ahadan bima yakrahu haya'an wa karama nafsi baya gaba da gaba da mutum daya da abinda mutum yake ki abinda kake ci amma bai zo hidi ya hada ma shi haka abu haka wai na kawai na kira wa karama nafsi wai saboda mi saboda jin kunya wa karama nafsi kuma saboda karamci na zuciya dake da Allah ya mai wa ana Aisha ta an karbar ga Aisha wurin munirillahi anha da ta bata gareta tace kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza balagahu an ahadin ma yakrahu lam yaqul ma balu fulan yaqulu kaza walakin yaqulu ma balu aqwam yasnauna aw yaqulun kaza ma ji sallallahu ya kasance in wani labari za balagahu an ahadin ma yakrahu in wani abin da yake kyama yazo labarin shi yazo mai daga wani ya aikata daga cikin musulmi lam yaqul ba ya cewa ma balu fulan me yasa mu wani me yasa wani da kama sunan shi ya kula kaza yake cewa kaza walakin sirri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu aqwami me yasa mu an su mutane wai me yasa wa an su wa su mutane kai ne zaka abu kana zo ka ce wai me yasa wa an su mutane in suka ba ni cewa me yasa wai me yasa lawli ne kaza zai ko me yasa malama ne a kawai sai ce wai me yasa mutane kai kanka ai ka san kai ne kawai amma an su zaka kuma sai abu abinda saboda abin ba wai su ake abin ya tsaya gare ka ba kai kadai su ake a shiryar da al'umma zako ne na duk wanda suke nan wurin da wanda za su yi da wanda za a hada ma kowa shirye shi ba wai hidin an bata sunan ka bai da wannan shi ma yana wasa mutum ya bijire kai ka kama sunan mutum kai wa ne kana kaza sai mutum ya ji karba kamar da Imam Shafi yake cewa ita wannan nasiha cikin jama'a fadiha ce kunyatarwa ce ba nasiha ba ce ba shi ne sai ya ce me yasa mutane suke aikata kaza koko suke fadan kaza yanha anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani daga abin nan wala yusammi fa'ilahu bai ambatan mai aikata shi wannan yazo cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa mutane suke kaza wanda suka sharɗanta kamar da kake kwarkin baya barira cin nan da aka saye ta wanda suke da take in mun saida ta wanda ya saye kai kake sayin kace ka yanta ta muke da walicinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara mutane yace ma bal aqamin ishtaru yastaruna ma laysa fi kitabillahi shi ma yusu ne misa mutane suke sharɗanta abin da bai cikin littafin Allah kai haka nan kitabun rasi sai kaza kaza haka nan wanda suka ce wanda suka zo kin nan suka suna bincika annabi Allah tabaraka taala yace yayi ma ma'aji sallallahu alaihi wasallam kaza ya mai kaza har ya yabe mai da zai aikata wani laifi wanda ya aikata wanda bai aikata duka Allah ya yi mai wai me yake aikata wannan suka bi mun ciki mata ma'aji sallallahu alaihi wasallam abinda kai da mu sai suka kamar sun karantar da abin wannan ma ne yake yi su ɗaya daga cikin su yace to ni da na kare bana kwanta da mata ba bana yi kwana ba wannan yace ba yayi sai abinci ba da rana ya kama azumi kenan wannan ba yayi da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan abun ya tattara jama'a shi yanda ya saba sai ya gore wa Allah yayi yabo ibada Allah tabaraka wataala sannan ya ce me yasa an su mutane suke cewa ba su kaza amma ni ina kwana ina jema mata ina azumi ina cin abinci wanda ya kyama shi duk wanda ya ki sunnata to bai tare da ni an bar abin cikin ya haɗa mu jama'a ga inda wannan tace sunna da su ya hidike ne ya bayyana mutane tace sunna to wannan bai yi baka bai tare haka da yake wurare da dama yakan huda ka sallallahu alaihi wasallam warawa Anas radiyallahu anhu haka Anas radiyallahu ta fata ga shi ya rawaito annahu sallallahu alaihi wasallam dakala alaihi rajulun bihi atharu sufratin wani mutun ya shiga waje ma'aki sallallahu alaihi wasallam yana da alama ta sufra wani launi kamar Hausa mutum ya ce jajja amma da sufra inna ne masara ne to ko aka ce sufra ne wani launi akwai tu wani turare mara ke mai sufra ana yawan mafi yawan abinda ake yin da shi shine zafaran kuma suka ce wannan yana nuni wani aiki kuma yana iya nuni zuwa lalle da mutane suke shahawa to duka dai akwai da suka hadu wannan cikin fasara wannan kalmar sufra falam yaqul lahu shay'an ya shigo yayin aiki sallan da ce mai komai ba wa kana la yuwajihu ahadan bima yakrahu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai huskanta kowanne mutum daya bai huskanta kowa da abin da yake kyama falamma karaja yanda mutumin ne ya fita kara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace law qultum lahu yaghsilu hadha dan da kun ce mai ya wanke wannan sufra da kun ce mai ya wanke wa yurwa a wata riwaya ka aro ta cewa yace yanzu fa ya hiddata qalat aisha wannan mene Aisha tace radiyallahu anha yana yi rawata ta gareta fi sahihi a cikin hadisi ingantacce da yazo cikin Bukhari kenan lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahashan wala mutafahishan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai aikata fushi ba shi fahashan ya wata akwai cewa da tazo ma da fahishan fahish mai aikata fushi abin da yake ma alfashan nan abinda zai abu mai muni wanda ya huce mizani wanda ya huce iyaka malama sun ce yana iya kasancewa cikin magana ko cikin aiki ko cikin sifa ma sifa suka ce misali an ce kai haza tawilun fahish ko haza tulun fahish wannan tsaho ne wanda ya kasance ka ba shi ce wannan tsawon shi ya kasance to ko a sifan shi bai hudan abu mai huce iyaka a maganan shi bai aikata abinda mara kyau wanda ya wuce iyaka ko ya aikata abinda ya wuce iyaka ko ya sifanta abin wannan sifanta wa ta wuce iyaka sallallahu alaihi wasallam to aka ce fahasha ma mai yawan aikata to ko fahishan ya zo tarwa ya kome ko so dai ma ba yayi ba sallallahu alaihi wasallam wala mutafahishan kuma bai kasance mai mutafahishi ko wanda ke wannan munana wanda gangan kawai yayi dangane da wani ko akwai ya saba ne wani ko sai ka ya hodi wata magana haka ne ko ta wuce amma wani koko da gangan ne zai dan a jaushi ko dan ya muzanta wala sakhaban fil aswaq annabi ba mai daga murya bane ba a cikin kasuwanni wala yajzi bi sayyati as-sayyata baya saka wa da mumuna akan mumuna da aka mai
in kai mai mummuna sallallahu alaihi wasallam bai saka ma da mummuna walakin ya afu sai dai yana yi rangume wai sahu yana kawo da kai wa karuku kiya an haka to mislu hadha kutankwacin wannan ani tawrati daga cikin littahin at-tawra min riwayati ibni salam daga abdullahi dan salam wa abdullahi bin umar bin amr bin as shi abdullahi dan salam da ma an san shi bai hune ne musulmi ta to shi ya san at-tawra ya rawaito wannan abdullahi bin amr bin as shi ko ya kasance ya san karatu da rubutu ya karanta ta tun kamun musulunci ya santa da kyau to shi ma arawaito cikin sifofin da suka fadi na annabi sallallahu alaihi wasallam duka haka yake kamar yadda wannan hadisin ya gabata a waruya kuma arawaito anu da gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi tsayar da mutala tabbata gare shi kana min haya'ihi la yusbitu basarahu ya kasance saboda kunyarsa baya tabbatar da ganin shi shi waje adina cikin huskan mutum daya baya fara mai ido haka yayi saka mai ido haka sallallahu alaihi wasallam wa annahu kana yukanni amma tarahu kalamu ilayhi ya kasance yana yin alkunya cikin abinda magana ta tilasta shi sai yayi magana zuwa kan shi min mai karo na cikin abinda yake kyama ko yukrahu abinda yake kyama abinda ba a so a wadi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi ba abin da bai dadin wadi haka ake kyama wadi to in ya tashi sai alkunya me alkunya bai kama abin kwaro kwaro wadi an ce wata mata ta zo ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ni na kasance mata sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai rifa'a ko rifa'a ni mata rifa'a ne alqarazi to ya sake ni saki irin wanda har ya kai inda sai na armoni yanzu na armi Abdurrahman bin Zubair da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga inda take so ta wadi inda take so ta zo yace ya kina so ki koma da rifa'a ne yace a hatta tazuqi usailatahu wa yuzuqa usailataki bakin koma ba sai ya dan dani azumaki kin dan dan dani azumashi aga wai bai hodi saboda kake ce sai kin tara shi ya tara duk wani abubuwa da kuma kama da wannan magana da zai hiddo wani abu a'a sai kuma ya kyautata hidan abun sai kin daddani ɗan zum ɗan zuma shi sai ya daddani ɗan zuma ki ke ma ki daddani ɗan zuma shi ya so daga baya to wannan wasu sun so su kawo iskari kuma da wannan hadisi suka ce a to wai ai ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta abin da ake mai zawaz zawaj tahlil arme na halittawa mutun ya saki mata irin saki uku nan to dole tana sai ta armoni kai ka zo ka arme ta dan ka sake ta dan shi wannan mutun ya arma kai arme ta ka sake ta ya arma aka ce a wannan ba ma'anar su ba dai bane ita wannan mata ce take neman kamar ita take neman ta yi hakan an za zahiri haka yanzu take so ko ta armoni nan in ta iya koma ta armoni can kuma ai ba ita take da lamarin ba hannun ta yake ba shike da hannun ya saki ba za ta sakin kanta ba yawa kuma ba shi ya nema ba shi da ya je nema arman ba shi ne ya yi arman da wannan niyan ba a ita ce take da wannan niyan a aranta amma in irin wannan ne in kamar mutum ne ya niyan wannan to shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi har yana cewa ma hal adullukum ko mi hadisi yake cewa ana ba ku labari kuna so in ba ku labari a bisa abin da yake cewa ta sunan musta'ar bunsuru na aro yace bunsurun aro shine wanda zaka je ka mutum ya saki matar shi ya mutu saki uku kai ka je ka arme ta dan ka halitta mai ita sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu almuhallil muhallila wal muhallalahu Allah ya tsine ma mai halittawan da wanda ake halitta mai duka to wannan ba dai bane ba da shi ita wannan to misali wannan shi ma ne na kunya ne shi ma ko shi da maji sallallahu alaihi wasallam in ya zuru wannan sai ya kunya bai hadin abin kai tsaye wa ana aisha ta an karbo daga aisha radiyallahu anha ana yarda ta bata a gare shi a rita ta ce ma ra'aytu farja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qat bin taba ganin al'awaran ma'aiki ba tsiya da amince Allah ya tabbata gare shi so dai shi ma saboda kunya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da cewa manu masun ce ya halitta ma'aurata shiga al'auran junan su tare da wani dan karhanci dake cikin wannan saboda akwai wani hadisi da aka rawaito cewa an-nazaru ila al'awrati ne yurisu tamsa an-nazaru ila al'awrati yurisu tamsa ko kamar haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kallo kallan al'awra ko kallan al'awra yana gadar da makanta malama suka ce to wannan makanta shine kallan shi zai in bai hankali ba zai iya makancewa wannan suka ce a tana yiwa kana kallan al'awra mataka to kun kwasa ku a shi makawo wani suka ce a makamta ma ce ta ciya mutum bi hankali ba to kaga duk gudun da kowanne fasara dai kowace fasara ma ce ake dai ba ta da kyau yana da kyau mutum ya tsine abin ana yana kyama kuma dai da azumin mana ce ana barin halaka dan kuma to wallahi abin da ma tana yi an ce yana iya zama makaruri alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi salatun wa salamun daimin ibda mika biya mulki Allah subhanahu wa ta'ala salamun alayhi alhamdulillah rabbil alamin Allah. Thank you.